Babban kotun jihar Plateau ta umurci a cigaba da rike tsohon gwamnan jihar Plateau Jonathan Akurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata. Hukumar yaki da masu yi wa tattalin arziki zagon kasa wato EFCC ne dai ta shigar da ƙara kotu inda take zargin tsohon gwamnan jihar Plateau Jonathan da yin sama da fadi da kuɗi naira biliyan 6.3. Alƙalin kotun Daniel Longin ya ki amincewa da buƙatar belin wanda ake zargin. Kenan zai kasance har sai ranar 24 ga wannan wata. Tun dai da safiyar yau ne aka tsaurara matakan tsaro a hanyar shiga kotun wanda aka sanya shingaye biyar banda dimbin jami'an tsaro da aka jibge a waje da harabar kotun. Hukumar EFCC dai tana tuhumar tsohon gwamnan jihar Plateau Jonathan da wawure naira biliyan 6.3 daga cikin tuhume-tuhume 12 da take masa. Bayan an karanta tuhuma da ake wa Jonathan waɗanda suka hada da almubazaranci da karkatar da kuɗin jama'a, cin amana da rashin gaskiya wanda ake tuhumar ya ki amincewa da duk zarge-zargen da ake masa. Bayan an yi ta musayar yawu tsakanin lauyan Jonathan Robert Clark da lauyan EFCC Rotimi Jacobs kan a bada belin wanda ake tuhumar, alƙalin kotun Daniel Longin ya ki amincewa inda ya ɗage ƙarar zuwa ranar Alhamis a mako mai zuwa. Lawyer Jonathan Robert Clark ya yi tsokaci kan matsayar da kotun ta dauka.
We have applied for bail. We have asked the court to grant us bail in several circumstances. The court has refused.
Yace mun buƙaci a bada beli, mun kuma buƙaci kotu ta bada belin ne saboda sanin wanda ake tuhumar. Amma alƙalin kotun yace ba zai iya bada beli a nan take ba sai yayi nazarin abin da aka tattauna. A bangare guda kuwa, lauyan EFCC Rotimi Jacobs yace kotu ta umurci a cigaba da tsare Jonathan Akurkuku.
And his lordship remanded the defendant to prison custody.
Well, it's not for me to be satisfied. It's to see that justice is being done.
Yace ba zan ce na gamsu ba, amma ana buƙatar a tabbatar da an yi adalci ne. Tsohon gwamnan na jihar Plateau dai wanda yanzu haka shine sanata da ke wakiltar Plateau ta Arewa a majalisar dattawan Najeriya, bayanai sun nuna cewa ya wawure wasu kuɗaɗe da babban bankin Najeriya ta ba jihar Plateau watanni biyu kafin ƙarewar wa'adin mulkin sa a shekara ta 2015. Jan a wani bayanin da ya shigar babban kotun tarayya da ke Abuja ta hannun lauyoyinsa don a bashi ƴancinsa a matsayinsa na ɗan adam, yace yana fama da cutar suga. Ya buƙaci kotun da ta umurci EFCC ta biya shi naira miliyan 500 saboda tsare shi da ta yi ba tare da an yi masa hukunci a kotu ba, ta kuma roƙe shi gafara a aƙalla jaridu guda biyu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.